ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina a shekara 1445 wanda yazo daidai da 4 ga watan April watan 4 a Gregorian calendar 2024 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Alqur'ani mai girma da muke a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti da kenan cikin fadar jahar Gombe akan titin mai tama Yusuf Sule a kuma unguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hashri mun kwana a number aya ta 17 za mu tashi kan number aya ta 18 alarma mai Allah yace subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda kuka yi imani abi ma'ana ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nabiyyan wa rasula ittaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah ku riki badala da kandagarki tsakaninku da azabar Allah ku kama hanyar da za ta tseratar da ku daga azabar Allah yi kokari ku aikata abin da Allah ba zai fushi da ku ba duka wannan yana daukar ma'anar ittaqullah ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah wal tanzur nafsun kowace rai ta yi duba ta yi nazari ma qaddamat li ghadin akan abin da ta gabatar ko abin da za ta gabatar dan gobe mutum ya waiwaya baya ya ga wannan alkhairi yayi wa kansa wannan alkhairi yayi wa addini wannan alkhairi yayi wa rayuwarsa wannan matattara ya tattarawa wato makomarsa me yayi wa kansa tattali da tanadi da ainihin wato tsumi da tanadi saboda gobe kiyama larabawa suka ce idan suka ce gadin ko gadan suna nufin gobe ta yau da kuma gobe sannan kuma suna nufin gadan gobe kiyama ranar tashin alkiyama to anan ta zo da ma'anar wattaqullaha wato ma qaddamat li gadin abinda rai ko kuma abin da dan adam ya gabatar saboda tattalin gobe kiyamar ina fata an gane Allah ya sake cewa wattaqullaha wa qara tsoron Allah ya bude ayar da tsoron Allah tsakiyar ta ma kuma ko karshen ta ma kuma ya sake rufe ta da magana akan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah madaukakin sarki yace ku ji tsoron Allah innallaha khabirun lalle Allah madaukakin sarki mai baku labari ne ma ta'amaluna dangane da abin da kuka kasance kuna ainihin wato aikatawa. Haka dan adam ya ji tsoron Allah, ya sani cewa Allah madaukakin sarki zai kama shi gobe kiyama idan yayi ba daidai ba, sannan kuma idan ya kiyewa kansa kyakkyawan tanadi da tanadi a ainihin wato ran ta hin kiyama. Yasa wani guri yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin. Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman, ku ji tsoron wata rana wanda wannan ranar turja'una fihi ila Allah, za a maida ku gaba ga Allah a wannan ranar. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan za a cika wa kowace rai abinda ta tsururta wa kanta. Wa hum la yuzlamuna, Allah yace ba wanda za mu zalunta. Wa la yuzlimu rabbuka ahada, ubangijinka baya zaluntar kowa. Kuma dan adam duk abin da ya aiwatar ya gabatar, Allah madaukakin sarki zai masa sakamako da shi. Allah madaukakin sarki zai masa hisabi da ainihin wato wannan aiki. A wani guri subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato gaya mana cewa mutane su ji tsoron Allah wajen gudanar da rayuwarsu da ayyukansu akan al'amuran da ainihin wato Allah madaukakin sarki ya faɗa. Madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya. Wa khalaqa minha zawjaha, ku sannan kuma ya halicce ran wannan ainihin wato rai daga jikin ita ran gaba daya. Ma'ana Allah ya bambari wani nama ko wani abu daga jikinta ya halitta mata ainihin wato matarta. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran, sannan ya yada wato mazaje da yawa ta tsatsan wannan rai kwaya ɗaya da matarta. Ina fata an fahimta. Kathiran wa nisaa, haka kuma ya yada mata ma a tsakankanin wannan rai. Ina fata an gane. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda da shi kuke roƙon junanku da shi. Ka ce wane yi min dan Allah, wana bani dan Allah, wana karkai kaza dan Allah. To tunda Allah yana da wannan girman da za ku hada junanku da shi wajen ku sa wani yayi ko ku hana wani ya aikata, to wallahi Allah nan ya kai a ce ya kun ainihin wato ya sau kun saurare shi a lokacin da yake baku umarni. Ina fata an fahimta. Ya baku umarni ku aikata abin da ya hana ku ku hanu, kar ku aikata saboda gudun kada ku samu matsala tsakaninku da Ubangiji. Daya daga cikin fassar wannan aya kamar yadda malamai suka tabbatar, hadisi ne daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya hada mu da Jabir a Jannatul Firdaus, yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sadrin nahari, muna tare da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a tsakiyar rana. Ina fata an fahimta. Faja'ahu qaumun khufatun uratun mujtabin namar aw al-aba, sai ga wasu mutane sun zo masa huntaye ba su da ainihin wato tufafi a jikinsu wadatacce, ba su kuma da takalma a kafafunsu, sun yi busu-busu, alamu ya nuna suna cikin damuwa da ainihin wato cikin kunci na rayuwa. Mutaqallidi yusuf, suna rataye da takubbansu, ahlus suffa kenan mala. Ammatuhum, marawaiti Jabir dan Abdullahi yace yawancinsu min mudar, daga kabilan mudar suke. Bal kulluhum min mudar, kai gaba ɗayan su ma daga kabilan mudar suke. Ina fata an fahimta. Fata ghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, yanayin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gansu a ciki na damuwa, wannan ya sa fuskar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ta ainihin wato canja. Lamma ra'a bihim min alfaqat, na abin da ya gani tattare da su na talauci, ta ainihin wato yanayi na rayuwa sun shiga wani hali. Qala fadakhala thumma kharaja, annabi ya shiga ya fita, ya shiga ya fita. Fa amara bilalan fa adzana wa aqama salata, manzo Allah lokacin sallah yayi sai sa bilal ya kira sallah, aka zo aka tsaya da sallah. Fa salla, aka idar da sallah. Thumma khataba, annabi sai miƙe yana yi wa mutane wa'azi, yana yi wa mutane fadakarwa akan su daina barin ƴan uwansu cikin damuwa alhalin Allah ya hore musu, su daina barin ƴan uwansu cikin kunci da takaici alhalin Allah madaukakin sarki ya basu. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jawo wannan aya da take cikin suratul nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wanda muka ga magana ta yanzu ila akhiril aya, ya karanta ta har zuwa karshen aya. Wa qara'a al-ayata allati fil hashr, sannan annabi ya sake karanta wannan ayar da yanzu alaran ma ya jawo mana ta cikin suratul hashr, shine ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, kowace rai ta ji tsoron Allah ta yi nazarin me ta gabatar don gobe kiyama. Na fata an fahimta, kowace rai ta yi nazari ta ga me ta gabatar don gobe kiyamar ta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace tasaddaqa rajulun min dinarihi, ɗayan ku yayi kokari yayi sadaka da dinari, da kuɗin da Allah madaukakin sarki ya bashi. Min dirhamihi, ɗayan ku yayi sadaka da abin da Allah ya bashi na dirhami, ma'ana ko daloli ko riyalai ko nerori kake da su, fito da su kai sadaka, inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Min thawbihi, wanin ku ya fito da tufafinsa. Min sa'iburrihi, manzo Allah yace wani kuma ya fito da sa'i na ainihin wato dabinansa. Min sa'itamrihi, wani ya fito da busasshen dabinansa tamr, ya ainihin wato fito yayi sadaka da hi. Hatta qala, har annabi sallallahu alaihi wasallama yace wattaqun nara walau bi shiqqi tamratin, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron wutar Allah, ku nemi kariya daga wutar jahannama ta hanyar yin alheri ko sadaka ko da kwada ainihin wato tsagin dabino ne. Ina fata an gane. Qala fa ja'a rajulun min al-ansari bisurratin kadat kaffuhu tu'jizuhu anha, sai ga wanda daga cikin mutanen ansar ya ainihin wato zo da dan abunan dinsa, kwayoyinsa da yan abunan dinsa a tafin hannunsa, tafin hannunsa tana dab da ba za ta dauka ba. Ina fata an fahimta. Kad bal kad ajazat, kai ta ma gagara ta dauka. Thumma tataba an nasu, mutane he suka taso wannan ya kawo, wannan ya zubo nasa. Hatta ra'aitu kaumaini min ta'amin wa thiyabin, Jabir dan Abdullahi yace har sanda naga wato tuli guda biyu na bangaren abin da ya abin nan ainihin wato shafi abinci da kuma abin da ya shafi tufafi, kowa ya kawo gudunmawarsa ya ji wa'azin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Nan an yi tili guda na kayan abinci, nan kuma an yi tili guda na ainihin wato kayan sakawa. Ina fata an gane. Hatta ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yatahallalu wajhuhu, yace wallahi sanda daga annabi Muhammad saboda farin ciki da jin daɗi fuskarsa har sheki take tana yanki, saboda annabi yayi wa'azi ya ga mutane sun yi aiki da wa'azi. Annabi yana so yayi wa'azi ya ga jama'a sun ɗauki wa'azi, duk mai karantarwa jama'a ba abin da yake burge shi irin ya ga yayi kira ga al'umma akan wani aikin alheri sun dage da aikata wannan aikin alherin, saboda a cikin wannan aikatawan nasu shi yana da lada a gurin Allah subhanahu wata'ala, yana da kyakkyawan masauki a gurin Allah subhanahu wata'ala, yana da tarba ta musamman daga gurin Allah subhanahu wata'ala. Su kuma a dalilin wa'azin nan za su samu shiryuwa, za su samu aiki nagari, za su samu rahama a gurin Allah. Duk mai wa'azi na tsakani da Allah, duk mai wa'azin da yake so ya gama lafiya, babu abin da yake sha'awa irin ya ga mutane sun shirye sun kama hanyar aljanna. Idan ka ga mai wa'azi so yake ka mutu cikin hallaka, so yake ka mutu ka shiga wuta, so yake ka karka shiryu, to wannan ba wa'azin annabi Muhammadu yake yi ba. Na fata an gane. Mai wa'azi irin na manzon Allah shine fata yake jama'a su gyaru jama'a, fata yake idan ya ga mutane sun ki yarda da wa'azi takaici yake ji, ba wai takaicin shi sun ki su saurare shi ba, a'a idan za su saurari wani su dauki wannan shiriyar farin ciki yake yi, ba dole sai sun ji shiriyar ta gurinsa ba, bukatarsa shine su dai su gyaru, iza ta gurinsa suka samu gyaruwar ko ta gurin waninsa. Na fata an gane. Allah ya ce la'allaka bahi'un nafsaka, mai yiwuwa kana wahalar da kanka, kana shiga cikin kunci, kana shiga cikin damuwa. Allah ya kunu mu'minina, saboda ba su samanto mu'minai ba. Ina fata an gane. Annabi na jin kunci, na jin damuwa, abinda duk zai damu musulmi annabi yana kin wannan abu. Laqad kana lakum rasulullah. Na'am. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haqiqa manzo ya zo muku daga karan kawunanku, mutun dan uwan ku, kuna jin yaran sai na jin yaran ku, kuna cin abinci irin wanda yake ci yana cin abinci irin wanda kuke ci, kuna kwanciya a gurin da zai iya kwantawa yana kwanciya a gurin da za ku iya kwantawa, kuna sa tufafi yana sa tufafi, ba abin da kuke yi na dabi'ar dan adam wanda bai yi sai abin da Allah madaukakin sarki ya haramta, shine kade baya yi. Na fata an gane. Min anfusikum azizun alaihima anittum, duk abin da zai wahalar da ku annabi Muhammadu bai san shi. Na fata an fahimta. Harisun alaikum ko kuma mai kwadayin rahama ne a kanku, bil mu'minina raufur rahim, dangane da mu'minai kuwa mai rangwame ne, kuma mai jin kai ne, mai tausayi ne, mai rangwame ne shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka annabi idan ya ga wasu sun kisa shiryu, wasu sun kisa haukan hanya, wasu sun kisa haukan layi, abin sai ya ta damu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A wani guri yace wa alamu anna fikum rasulullah. Na'am. Na'am. Allah ya ce wa alamu anna fikum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ku sani a cikin ku akwai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, da a ce annabi zai dinga biye muku cikin al'amura da yawa, wahala za ku sha wallahi. Na fata an gane. Yasa idan kuka dauko zafi sai annabi ya sassauta, saboda in ya biye muku za a wahala. Kuna ga sallar nan da ake yi ta dare ta kusa zama wajibi, ba dan annabi ya ki fitowa ba, ka da dan ta kona wajiba, shauran irza ta zama wajibi akan mutane, wanda kuma ga kamsu salawat din ma inda ake ta taburza da mutane sun kisi tsaya su yi ta, to ballantana a ce wannan sallah ta dare ta zama dole sai an fito, kamar yadda azhar da la'asar suka zama dole. To yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai biye wa mutane akan abin da yake yi, shi yakan bi tsari ne na zaman lafiya da kwantar hankali. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum, Allah ya ce da a ce annabi zai biye muku cikin abubuwa da yawa, wahala za ku sha. Walakinna Allah habbaba ilaykum al-imana, sai dai Allah madaukakin sarki ya soyantar da imani ne a zukatanku. Ina fata an gane. Wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyana, Allah ya kyamatar da ku fasikanci, ya kyamatar da ku sabo. Ina fata an fahimta. Ya kyamatar da ku kafirci kuma gabaki daya. Ulaika humur rashiduna, waɗannan da Allah madaukakin sarki ya kubutar da wannan munanan cututtuka daga zuciyarsu, ya kuma soyar da su imani waɗannan sune shiryayyu a gurin Allah Allah ka sa mu cikin waɗannan shiryayyu ya Allah Allah ya ce fadlan min Allah fadlan wannan falala ce min Allah daga gurin Allah wa ni'ima da kuma ni'ima Allah ya so yadda kai musulunci da addini ya kyamatar da kai kafirci da munafurci falala ce ta gurin Allah ba kowa Allah yake wannan ba idan ka same ka cikin waɗannan ka gode wa Allah kuma ka ƙara rike addini rukun in ba shi ba sai ka fara ainihin wato katako ina fata an fahimta Jabir dan Abdullahi yace hatta ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yatahallalu wajhuhu har naga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fuskarsa tana yalki ka annahu madhhabatun ko ka annahu mudhhabatun kai ka ce azurfa ne ko zinari annabi yana fuskarsa na kyalle kamar zinari fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi yace man sanna fil islam sunnatan hasanatan duk mutumin da ya sunnanta wata sunna a cikin musulunci falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyama wallahi yana da ladan ta kuma yana da ladan duk wanda ya aikata ta har ranar tashin kiyama me annabi yake magana ina wannan sahabi da aka ce an ganye da dan tafin hannu na dawa ko ko na shinkafa ko na masara ko na acca ko na iburu ko ma na menene ya kawo da ya kawo sannan fatata ba annasu sai mutane kowa ya kawo nasa ka san wani lokaci idan aka yi kuwa jama'a a kawo taimako kowa sai ya noke sai ya ga wa zai fara wai ko ba haka bane alaran ma sai kowa ya noke ya ga wai wa zai fara kuma wannan wanda ya fara ya gama da kai ya gama da kai domin daga yayi duk abin da za ku yi shi kuma yana da kamishin abin da ku kuma kuka yi ban gane ko kun gane ba a musulunci so ake kai ka fara alheri ba wai ka bari wani ya riga ka ba so ake idan akai kururuwar aikin alheri kafin a ce kwabo ka jefo naka ka ce malam ganawa to duk wanda zai biyo bayan ka to abin da zai yi sai kai da ka fara ka samu ladan shi bayan naka da ka fara ban gane ko kun fahimta ba to haka kaida take saboda haka annabi ya ce duk wanda ya sunnanta wani abu a musulunci to anan kuma mu lura ba ana nufin ka je ka kirkiro wata ibada ka zo ka ce jama'a ga wata sunna na kawo muku ba domin abin da yake bada mamaki mutane wallahi malam sai ka ga malamin da ya kai ya karantar da kai wallahi ya kai ya gurfanar da kai ya baka ilimi amma Allah sai ya ga irin waɗannan nasoshin baya fahimta su sai ya ga wai da waɗannan ake kafa hujja akan kirkiro bid'a malam mutum idan ka ce masa to ai annabi ya hana sai to ai ita kanta bid'ar ma kirkiro ta ma sunna ne ka tambaye shi meye dalili he ce ai annabi ya ce man sanna sun fil islam sunnatan hasanatan wanda ya kawo wata sunna a cikin musulunci to malamai suka ce ma'anar wannan abin ma'ana biyu ne man sanna fil islam sunnatan hasana wanda ya sunnanta wata sunna a musulunci shine ɗayan biyu ko dai dama akwai sunnar amma mutane sun yi menene sun yi wasa da ita ba sa aikata ta suna wasa da ita kamar kwanan nan da muka ji wani ya fito yana faɗa yana cewa mu sallar tarawih shi a gurin mu ba sunna bace in ka kwanta ma kai ta bacci a gurin mu ka duba irin wannan bayani ma tsakani da Allah wai ka kwanta kai ta bacci har kana fidda iska wannan ba matsala kaga wannan kashe zukatan mutane ne daga hakikanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya bari su a kai kuna ganin ga sallan nan annabi yayi ta har kamar yadda muka faɗa dazu ta kusa ta zama menene ta zama farilla ba dan annabi ya ki fitowa ba kuma ya faɗi illar da yasa baya fitowa sahabbai bayan rasuwarsa tunda su ba za a wajabta abu a zamaninsu ba aka ne ko ba haka ba su suka zo suka raya ta kamar sirrin sayyidina Umar kuma wannan mai magana in ka taba shi sai ce malikiya yake bi kuma ga maganar nan a cikin muwatta ta Imam Malik sai ce maka dan malikiya ne ga maganar kuma malikawan duniya na hakika tun daga kan Imam Malik har yau suna yin ta kuma sun sunnanta ta sun karantar da ita sun kawo hadisan duka amma mutum yazo ya kashe zukatan mutane ya ce mu sallar tarawihi ko sallar tahajjud mu ba sunna bace a gare mu in ka kwanta kai ta bacci ma baka yi laifi ba gaskiya ne baka yi laifi ba amma kuma ka bar falala mai yawa wallahi ta wuce ka na fata an bayyana magana ko shakka babu sallah ce ta nafila ba wanda ya ka tilasta cewa sai yayi ma dai Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak idan ka je malaman tafsiri duka daga cikin fassara da suka yi wannan ayar shine ana kwadaitar da annabi ya dinga tahi yana sallar dare na fata an fahimta kuma ba abinda za a kwadaitar da manzon Allah bai kwadaitar da suwa ba sahabbansa ba saboda haka maganar a ce wai ka kwanta kai ta bacci wannan babu ita a cikin musulunci jama'a mu ji tsoron Allah wallahi idan mutum ba zai yi ba ya ce shi ba zai yi ba amma ka kashe wa mutane jiki ka ce kar su yi kuma idan ba su yi ba ba matsala ba ce wannan cin amanar Allah da manzon Allah ne wallahi jama'a an gane maganar da kyau ku cin amanar Allah da manzon Allah ne saboda haka ku fito a yi sallar tahajjud da ku fito a yi sallar tarawihi da ku fito a yi duk waɗannan ibadoji da ku akwai falaloli masu ɗimbin yawa a cikin addinin musulunci Allah ba mu ikon kiyayewa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana shine abinda da akwai shi dama to sai mutane suna wasa da shi shi yasa zaka ga a musulunci wata ran aka tambayi manzon Allah menene yafi albarka yafi falala yafi lada a musulunci sai manzon Allah ya ce biyayyar iyaye saboda annabi yakan kalli mutane ne idan ya ga mutane suna wasa da iyayensu sai ya ce bin iyaye ya fi komai falala sai ya ga kowa ya taso yana kokarin bin baban shi da maman shi idan annabi ya ga lokacin mutane suna wasa da fitowa sallah a jami'i aka ta masa tambaya menene ya fi falala a musulunci sai ya ce as-salatu fi awwali waqtiha ko sallah a farkon menene lokacinta ka zo ka yi ta cikin jama'a a farkon lokaci to haka za ka yi ta samu sai idan baka fahimta ba sai kai ta cewa to wanne ne ya fi kowanne a kowanne ma ya fi kowanne na fata an fahimci magana kawai ana kallon yanayi ne sai a gaya maka abin dan ka kwadaitu ka dage da aikata shi to irin waɗannan nassoshi in baka fahimtar su sai ka ce akwai contradiction a cikin musulunci a kwakwalwarka ce take da matsala kai din ne baka fahimta ba wallahi amin amin amma idan kana da fahimta matsalar guda ɗaya ce kuma fahimtar ta kwaya ɗaya ce ba ta da wata fahimta ta biyu akan faɗi wannan ne annabi yakan faɗi wannan ne don ya zaburar da mutane akan aikin alkhairi kun ga dai yanzu annabi wa'azi yazo yana yi sai ya jawo wannan aya ta cikin suratul hashr aya ta 18 ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin saboda annabi yakan yi wa'azi da alqur'ani mafi yawancin abinda annabi ke wa'azi da shi shine ayoyin alqur'ani hiyasa bintu harifa bintu nu'man Allah madaukakin sarki ya hada mu da ita a jannatul firdausi tace ma akhadtu qaf wal qur'an al majid illa al lisan rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'uha yawm al jumu'ati ala al minbar idha khataba an nas wannan baiwar Allah take cewa ban haddace suratu qaf wal qur'an al majid ba illa al lisan rasulillah fati akan harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam me dalili tace yaqra'uha yawm al jumu'ati alal minbar idha khataba an nas annabi yana yawan karanta qaf wal qur'an al majid idan yazo yi wa mutane hudu ba ranar juma'a tace tsabar yadda annabi ke yawan karanta wa mutane suratu qaf yana musu wa'azi da ita tace wallahi ba gaban sa naje na zauna ya karanta mun ba a masallaci na haddace yana karantawa a hudu ba kai ka san dai ya kai makura wajen yawan karantawa ai ko tunda qaf ai ba karamar sura bace sura ce mai tsayi ga ta daga jerin ayoyi wanda sai kai da gaske kafin ka iya menene haddace ta amma tace wallahi a bakin manzon Allah na haddace saboda yawan karanta ta da yake yi wa mutane akan minbar yana yi wa mutane wa'azi to annabi yana yawan wa'azi da alqur'ani kuma abun farko da ake wa mutane wa'azi da shi shine alqur'ani bayan nan sai hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai a biyo kuma maganganun magabata sai a yi musu wa'azi da ainihin wato wannan duka wannan babu laifi fa zalika ahsan wannan duka yana da kyau abu ne mai kyau don haka ko dai ka raye sunnar da da ta yi bacci ko an yi bacci da ita ko kuma dama mutane kwata kwata ba su san abun ba amma kuma akwai sha'ame a musulunci to sai ka zo ka karantar da mutane to wannan yana da matukar muhimmanci a kasan nan daga cikin malaman da Allah madaukakin sarki musu baiwa wajen zakulo abubuwan addinin da mutane da yawa ba su sani ba sukan fito musu da shi akwai malam Abdurrazzaq Yahaya haifan Allahu yarhamuhu qabla an yamuta wa ba'da mamatihi wannan bawan Allah Allah ya masa baiwa na bincike da zakulo abubuwan musulunci waɗanda suka buya ga sanin hatta malamai ba ma ɗaliban ilimi ba wallahi sai ga ya kawo wani abin da wallahi tunda uwarka ta haife ka baka taba jin sa ba a cikin musulunci kuma akwai shi ba wai babu ba karatun ka ne kawai bai kai ba an gane maganar da kike ko so wannan bawan Allah Allah to irin waɗannan bayin Allah masu zakulo sunnonin Annabi Muhammadu waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa da yawa daga cikin malamai da dalibai ba su san su ba suna zakulo su ga yawa mutane to waɗannan su ne Annabi ke magana akan su cewa wanda dai ya kawo irin wannan sunnonin da dama akwai su ya sake fito da su dan a gane su mutane ba su karance su ba ba su san su ba to yana da ladan karantarwar kuma yana da ladan duk wanda yayi aiki da wannan abun ina fata an gane haka kuma wanda ya zaburar da mutane akan abin da sun yi bacci akai dama akwai shi kowa ya sani amma kuma sun yi bacci akai ba sa aiki da abin sosai sai ya zo ya musu fadakarwa ya musu wa'azi akai suka zabura wajen aikata shi to yana da ladan karantarwa kuma yana da ladan waɗanda duk suka yi aiki da wannan karantarwar da yi azunna annakum fahimtum jidda wahi ne ma'anar man sanna fil islami sunnatan hasanatan wanda ya sunnanta a cikin musulunci sunna wacce take mai kyau ina fata an fahimta falahu ajruha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana da ladanta wa ajru man amila biha da kuma ladan wanda duk yayi aiki da wannan menene ba'ada huko min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'an shay'un ba tare da kuma da an rage musu ladan sai an kara mar ba a kwatan kwatin abin da aka ba su shi za a bashi misali bari mu buga misali ya karantar da nafilar dare sai ya zama din raka'ar nafilar da kai za a baka lada 25 ko 27 kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah ko idan mutum ya raka'a ya samu ainihin wato jam'i a cikin mutane za a bashi raka'a bin lada nawa daraja 27 ko daraja 25 to shikenan sai ya kwadaitar da kai kazo kai sallar a cikin jam'i to yadda za a baka lada ko daraja 27 ko 25 dinnan haka za a bashi wannan 27 ko 25 ba tare kuma da kai an dauko koda kwaya ɗaya a naka an kara mishi ba ina fata an fahimci magana duk abin da wani ya kwadaitar da wani kuma wallahi bari ku ji ba wai malamai masu karantarwa da dalibai masu karantarwa ba har kai da kake zauna anan kana iya samun wannan ladan wallahi kana iya samun wannan ladan kuma annabi ya ce ballighu anni walau aya ka isar da sako na koda aya ɗaya ne ka fahimci wani abu yanzu da aka zo karatu ko da aka zo tafsiri ka ji daɗi an tunatar da kai to idan ka tashi kana komawa gida nemi wani abokinka kai ma ka tunatar da shi ka ankarar da shi wannan abu wallahi kana da lada kwatan kwatin abin da malam ya samu na wannan ladan kai ma to kaga ba karamar asara muke yi ba da muke barin abubuwa da yawa na alheri suna wuce mu sai mu dauka cewa wai malamai ne kadai aikin su ne kadai a'a aikin duka namu ne kowa zai yi ne gurgurdan iya wasa kul kullun ya amalu ala shakilati kul Allah ya ce tene musu kullun kowa ya amalu ala shakilatihi yana aiki akan layin sa ne kawai kai kai aiki ni ne aiki kowa ya aiki ni abinda zan iya nayi kai ma abinda zaka iya kai ina fata an fahimta
Thank you.
wa qul imalu, Allah yace kowa ya aiki, fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu, Allah zai ga aikin ku, annabi Muhammadu zai ga aikin ku, wal mu'minuna, duk mu'mine ma za su ga aikin ku. Fa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada, kuma za a mai da ku zuwa ga ma'abocin sanin gaibi da kuma abin da ya bayyana, shine Allah. Ina fata an fahimta. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'amaluna, kuma zai ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa. Dan haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan. To vice versa na wannan hadisin ko kuma mafhumul mukhalafa na wannan hadisi shine, to waman kuma sanna sunnatan sayyi'atan, waman sanna fil islam sunnatan sayyi'atan, ko haka kuma duk wanda ya sunnanta a cikin musulunci wata mummunar sunna, mummunar sunna, mummunan aiki, da mutane sun manta da aikin. Yanzu ku lura, da gabaɗaya sai da aka manta da askin baba, irin askin da ake na tunko da kwalkwale wani guri, sanda matasa da suka dawo hayyacinsu wa'azi yayi tasiri, wallahi da aka daina irin wannan askin. Haka ne ko ba haka ba? Kowa ka ganshi ko da kwalkwabansa ko da sayayensa, ba wanda yake wani aski. Kawai sai aka samu wasu la'anannun bayi malam, kawai suka fara irin wannan aski. Shikenan, kawai sai matasa suka dawo. Haka ne ko ba haka ba? Kowa kawai ka gani da wannan, kowa ka gani da wannan askin. To wanda ya tuno wa mutane wannan mummunar aikin, na fata an gane, yayi jama'a ko matasa suka dawo suka dinga koyi da shi, na fata an gane. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da yayi aikin, da wanda duk suka koyi da shi, wallahi sai an rubuta masa zunubinsu a ranar tashin alkiyama. Da haka ka guji kirkiro abu ka sako wa mutane shi wanda ba na alheri ba, musamman masu harkar social media. Yanzu ku duba, har izgilanci ake da sallah fa, comedy ake da sallah, sallah wai liman ya zo ya tada sallah, mamun su zo suna binsa, sai ya tsaya wata aya, zai ɗauki ayar gaba, ayar tana ɗauke da sunan Allah kamar Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sai mamun bayansa su yi sauri su yi ruku'u, sun ɗauka Allahu akbar ya ce, sai su ji ahe wata aya ya ɗauka, sai su ɗago. Wai wannan har yaɗa wa mutane ake a matsayin abin kwamidi, da sallah ake kwamidi yanzu. Wanda duk ya ƙirƙiro wannan mummunan aikin ya bazo wa mutane, su kuma suka ɗauka suka yi ta yayatawa suna yi, wallahi tallahi yana da zunubin aikin, kuma yana da zunubin duk waɗanda suka kwakwai shi akan wannan aikin. Na fata karatun yana ɗan fita yanzu, ana ganewa. Aiko da gawa ma suna yi, wankan gawa ko sallar gawa, kaga an zo liman wai yana sallah, sai wani ya leko ta jikin katanga, sai liman karatunsa ya rikice. Mutane wai sun ɗauka addini abin dariya ne, mutane su rasa menene za su yi, duk abin dariya. Hadisin annabi fa, Allah ya tsine wa mai ba wa mutane dariya ma irin wannan, ko da ma ba akan ainihin wato al'amarin addini ba. Sai ce me? Allah maɗaukakin sarki ya ce menene? Afa min hadhal hadisi ta'jabuna, yanzu wannan maganar ta Allah kuke yi wa izgilanci da shegantaka, har kuna mamakin abin da Allah ya faɗa a kanta? Wa tadhahakuna, kuna kyalkyala mata dariya, wala tabkuna, ba kwa mata kuka? Jama'a, sallah na daga cikin hanyoyin da ɗan adam ke ganawa da Allah har ya fashe da kuka a cikinta. Amma yau ita ne matasa suka maida ita abad dariya. Sallah tana daga cikin manya-manyan ibadojin da ɗan adam idan yana riguntsumuwa a cikinta, wallahi zai dinga yin ta yana jin raurawar zuciya, zai dinga yin ta yana jin jikinsa na bari, yana karkarwa saboda girman abin da yake yi. Amma yau matasa ita suka bari suna komedi da ita, ana komedi da karatun Alkur'ani jama'a, ana komedi da sallar gawa, ana komedi da sallar tarawihi, ana komedi da azumi. Kaga mutum ya zo ya kwanta a kwari, ana zuba mai ruwa, ana kyalkyala dariya, wai yana azumi. kuma wallahi mafi yawancin waɗanda suke wannan abun ba wai azumin suke ji a jikin su ake zuba musu rayuwa wai sun yi haka ne dan su ba mutane dariya mutum yazo ya zauna a dauko tiyo ana fesa man ruwa wai yana jin zafin azumi jama'a suna kallo suna kyalkyala dariya saboda sun rasa abin dariya sai Allah da Annabi ne za su yi wa dariya da azumi yanzu ana yin comedy shan ruwa a Ramadan shan ruwa ana comedy da shi kaga mutane wai sun kewaye tire sai wani ya yanko kwana hakan nan sai ya ce a ina ake kaza sai su dauka wai kiran sallah ne sai su fara lauma sun dauka kiran sallah ne sai daga baya sai su je a ina ake kaza da kaza a heba kiran sallah bane sai kowa ya dawo ta yin sallah azumi jama'a yanzu matasa suke comedy wallahi sai ka gaya wa Allah cewa ya akai azumi ya zama abin dariya sai ka gaya wa Allah wallahi
innahu laqawlun fasl
Allah yace innahu laqawlun fasl wannan qur'anin wannan addinin magana ce dalla dalla filla filla wama huwa bil hazli ba abin zolaya ne da dariya ba wama huwa bil hazli ba abin izgilanci bane ba abin dariya bane ba abin da zaka sa a gaba kana kyalkyalawa dariya kana comedy da shi bane in zaka yi comedy da duk abin da zaka yi comedy da shi kaje amma kai wallahi ina je wa mutane fa idan wannan abin yayi gaba ko na rantse da Allah mutane za su dawo suna comedy da Annabi Muhammadu na rantse muku da Allah ai babbar matsalar da muka samu shine wasu daga cikin malaman mu ba sa daukar wannan abin da girma ne a lokuta guda ma wasu da su ake taya masu irin wannan abun suna masu da'awa amma wallahi da su ake irin wannan abun kyalkyala dariya din da wannan abun abunan ko kuma kaga su ma suna sakawa a menene din su a status din su haka ne ko ba haka ba mai da'awa shi ma ya dauki wannan abun ya sa a status kaga me yake nuna maka yana nuna maka shi ma ya goyi bayan a ci gaba da wannan shegantaka idan da mutane suna da hankali wallahi wannan zamanin da muke ciki ba zamanin ma dariya bane koda akwai abin dariya ka rage dariya wallahi tallahi fal yadhaku qalilan wal yabku kaseeran jazaan bima kanu Allah yace wallahi ba dai kuna kyalkyala dariya a nan duniya ba kuna kyalkyala dariya ba kwa kuka a nan duniya kuna kyalkyala dariya ce to akwai ranar da za ku yi kuka mai yawa wallahi ku yi dariya a nan mai yawa amma za ku yi kuka mai yawa a lahira saboda ka addini ba abin wasa bane ba ka da gatan da ya fi shi ba ka da makoma da zaka zama gatan ka duniya da lahira da ya fi addinin musulunci duk wasa wasa bahaushe ya ce banda tsikarin uwar miji da tabarya duk abin da za ka yi wasa da shi ka yi wasa da shi amma ka daina wasa da addini ba abin ka a dinga sallah ne ana kirkira dariya ko ana kaza ba mas'alar ta wuce tunaninka mas'alar sallah ta wuce inda kake tsammani annabi yakan yi sallah har ta kafafunsa su dinga kumbura nana Aisha tambaye ki kai kan ba za ka dinga hutar da kanka ba bayan Allah ya ce ya gafarta ma yana cewa afala akunu abdan shakura ya Aisha ba zan zama bawa mai godewa Allah ba yanzu wannan ibada kake wa dariya ibadar da Allah ya ce tana hana alfasha da munkari da mummunan aiki na'am Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min rabbika min alkitabi utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala Allah ya ce ka karanta abinda muka yi maka wahayi na littafi kuma ka tsaye da sallah sai ya ce innas salata tanha anil fahsha'i wal munkari sallah tana hana alfasha tana hana munkari tana hana mummunan aiki ina fata an fahimta tana hana mummunan aiki wala zikrullahi akbar Allah ya ce ammatun Allah shi yafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'una Allah ya san me kuke aikatawa ina fata an gane saboda haka ƴan uwa ainihin wato mu tsaya tsayin daka mu yi abin da ya kamata karshe karshen suratul hajji Allah cewa yajahidu fillahi haqqo jihadihi نعم نعم نعم
فنعم المولى ونعم النصير
الله مدوكين سركي يتي وجاهدوا في الله حق جهاده والله كواي زجي يي جهادي دنگنن الدين الله يا كاي غتي اياكتين اياوسا حق جهاده وجتباكم الله هي ني يزابي كو يا كو الامر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كو متاسا ya ku bayin Allah musulmi Allah ne ya zabe ku ya hada ku da wannan addini ko waɗanda suna nan sun san addinin gaskiya ne sun san cewa haka abin yake ba wani maganar inda inda ta bakin na ƴan gidan radio haka abin yake sun san haka abin yake sun san haka addinin yake gaskiya ne amma ku Allah ya bawa su ya hana su ku Allah ya yi wa baiwa da ni'imar sa su suna ji suna gani sun gagara Allah da kansa yace rubama ya waddu alladhina kafaru darhum Allah yace alulan jayira ina fata an fahimta Alif lam ra haka ne ko alaran ma Allah yace alulan jayira rubama ya waddu alladhina kafaru sau da yawa waɗanda suke kafirai sun yi fata sun yi godo sun yi kaunar laukano musulmi ne ina ma su musulmai ne kaji Allah da kansa yace wallahi suna sha'awar addinin sun gagara shigowa ne ka shigo kawai ba matsala the door is open kofa a buɗe take ka shigo ayi da kai a tafi lahira a shiga aljanna tare da kai to don Allah kai bai kamata ka gode wa Allah ba ga kafirai suna sha'awar addinin Allah ya hana su shigowa kai kana ciki amma kana wasa da addinin rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimi sau da yawa arna sun so su shiga addini sun so su zama musulmi Allah ya ce zarhum rabu da su ya akulu su ta cin abinci ba dai ci bane su ta ci waye tamatta'u ba dai jin dadi bane su yi ta jin dadi wayulhihimul amalu ba dai burace burace bane su yi ta buri fa saufa ya alamuna Allah ya ce wallahi za su gane kuskuren su ina fata an fahimci magana za su gane kuskuren su dan haka Allah madaukakin sarki yace huwajtabakum shi ya zabe ku wama ja'ala alaikum fid din min harajin Allah bai sanya muku kunci a cikin addini dan Allah mai wahala a cikin addini jama'a na rantsa da Allah ko wannan azumin na rantse ma da Allah ni dai a guri na ban san a gurinka ba kai domin kowa kansa ya sani balil insanu ala nafsihi basira ni dai ban ga abun wahala a azumi ba wallahi ni ba wallahi da imani nake ji dangane da azumi yanzu wallahi zuciyata cike take da bakin ciki da takaicin fitar azumi wallahi wallahi tallahi saboda ni na san alherin da Allah ya hada mu da shi a cikin wannan azumin duk musulmin arziki ba zai so ya fita a cikin sa ba wallahi sai dai kawai saboda haka Allah ya tsara tunda Allah ya tsara mana kwana 30 ko 29 to shikenan muna nan amma yanzu akwai wanda a cikin addu'o'in sa ma har addu'a yake Allah ya sa 29 a ga wata wallahi ana ramma addu'a yake Allah ya sa 29 a ga wata kar a cika 30 kai wallahi ni na san wanda an ga wata ba a ga wata ba aka ce za a cika azumi 30 yace bai ga uban da zai sa shi ya karasa azumi kwa ɗaya ba yace bai ga uban da zai saka shi ba nace to Allah dai yace ayi idan Allah kake gaya wannan to kaje ka faɗa masa manzon Allah yace ayi idan ba a gani ba a hakura a cika in annabin kake gaya kaje ka gaya masa baki da baki ya faɗa yace shi bai ga uban da zai sa shi ya cika ta ba baka san rahama da take binka bane shi yasa ka jahilci wartan ne ka jahilci alherin sa ne ka jahilci ta gomashin da Allah ya kunshe a cikin sa ne wallahi da ka san alherin da yake ciki da an ƙara maka ramadan an ƙara ma ramadan an kuma an ƙara maka wani ramadan din wallahi to amma baka sani ba me a cikin ci ne in banda wahala ka cika kwanta kai tanihi aikin da ya kamata kai ka gagare yin sa magabata malam ba wai maganar azumi ba magabata haka normal ma ba ci suke da yawa ba haka normal ma su ba ka ci da yawa saboda ci in kana neman abin da ke kashe zuciya ya hana mutun yunkuri ya hana ka wani abu ka samu cika ciki da abinci so azumin hatta a lafiyar jikinka alheri ne kwayar idonka azumi yana kai mata sako na alheri bakinka azzakarinka duburarka cikinka hanjinka tumbinka komai na jikinka na rantsi da Allah azumi yana isar masa da wani alheri wallahi to amma da ke baka san wannan ba yasa kake ganin an takura ma an matsa maka an takura maka an matsa maka wallahi da zaka je yanzu a matsayinka na mai lafiya a ce farkon azumi ka je kai medical check up yanzu ana cewa yau an gama ramadan kafin ai sallah yau azumin karshe ka je kai medical check up sai kaga lafiyarka ta canza na rantsi da Allah lafiyar jikinka sai ta canza wallahi so dan haka Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj ni ban sanya muku wani abun kunci da damuwa a cikin addini ba millata abikum ibrahim tafarkin babanku ne fa annabi ibrahim tafarkin babanku babu wahala a ciki huwa sammakumul muslimina babanku nan ya sanya muku sunan musulmi ma annabi ibrahim Allah ya hada mu da annabi ibrahim a jannatul firdaus wallahi haka kawai he ina jin ina san annabi ibrahim wallahi idan ana tarihin sa ko ana magana sai he yanzu ina ma mu hadu da shi wallahi alaramma dukan mu haka ne ko to Allah ya hada mu da dukkanin annabawan Allah a cikin aljanna idan Allah yana yaban annabi ibrahim sai in dinga jin wani farin ciki ina san in ganshi in ga wannan irin dattijon arziki ne wannan irin albarka malam huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas dan annabi ya zama shaida akan ku ko kuma ku zama shaida akan mutane a gobe kiyama sai Allah ya ce fa aqimus sala ka ji fa wannan sallar da ake cewa ka tsaye da ita ita ce kake comedy da ita kake wasa da ita wa atuz zakah ku bada zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka wa tasimu billahi ku riko ku yi riko da Allah ku yi wa Allah rukun in ba shi ba sai kafar ka ta ku ka rike Allah malam to abinda ka sa a gaba Allah ne gatanka wallahi annabi kansa Allah ya ce masa wallahu ya asimuka minan nas Allah ne zai kare ka daga sharrin mutane to kai ba ka rike Allah duk wani masu jefe jefe da masu wurge wurge da masu kaza da masu kaza wallahi ba wanda ya isa ya cin maka inda ka rike Allah wa atasimu billahi Allah ya ce ku rike ni ya Allah mun rike ka Allah ka ba mu ikon rike ka da ƙara rike ka ya Allah Allah ka isar mana akan duk abin da ya fi karfin mu ya Allah duk abin da ya gagare mu Allah kai kuma ka gagare shi Allah ka isar mana wannan abu ya Allah duk abin da muke so Allah ka ba mu dan mun san kana da ikon ba mu ya Allah abinda duk yake mun na sharri Allah kai mana tsari da shi ya Allah wa atasimu billah Allah ya ce huwa maulakum Allah shi ne majibincin lamarinku shi ne gatanku shi ne wanda yake rike da al'amarinku fa ni'mal maula ma dalla da majibincin lamari ku idan ya zama shi ne Allah wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako idan ya zama shi ne Allah domin duk wanda yake da majibincin lamari irin Allah wanda yake da mai taimako Allah wallahi babu wanda ya fi shi mai majibincin lamari da mai taimako ko akwai babu fa ni'mal maula wa ni'man nasir Allah ya shiryar da mu wannan aya ba mu gama tafsirin ta ba hadisin ba ba mu ƙara sahiba lokaci ya kure in mun zo za mu taso daga kan shafin jan sannan sai mu ƙara sawancan hadisi sannan kuma sai mu shiga ja na gaba insha Allah Baba Ibrahim ya zo? Ka tura? Eh? A'a, baka turo ba Baba Ibrahim. To ba ni wayar in baka turo ba dan kafin yin hiko kar mu ja lokaci. Ba mu wayar kawai. To gashi nan. Waɗanda suka bada gudunmawa, akwai Muhammad Salihu ya bada naira 2000, akwai wani ya transfer naira 500, akwai Abdulrahman Mu'azu ya bada naira 500. Akwai Ummu Alajiyal ya ba naira 500, akwai Nasiru Ibrahim Rano ya ba naira 300, akwai Sufyan Jibril Ibrahim ya ba 500, akwai Mustafa Abdullahi ya ba naira 200, akwai Khalid Yakubu ya ba naira 1500, akwai Idris Adam ya ba naira 200, akwai Muhammad ya ba naira 200, Sani ya gudu ya bada naira 3000 transfer wani ya turo transfer din 200 Ibrahim Awwal ya bada naira 200 Maryam Ya'u ta bada naira 500 Zainab Yusuf ta bada naira 200 Maryam Muhammad ta da bada naira 500 wani ya transfer naira 300 wani ya turo sadaka naira 1000 wani ma ya kara turo sadaka daga cikin masu yi tikafi naira 1000 akwai Salih Ibrahim ya bada naira 500 akwai wani mai kawash Amiyati wanda yake wankin mota anan kusa da Amiyati ya bada naira 500 an samu wani ya bada sadakar naira 200 total naira 1014 grand total din mu kuma miliyan 1,100 da naira 5 muka ainihin wato samu Allah madaukakin sarki ya sakawa wanda suka taimaka da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah kuma ya kara mana lafiya da imani da kuma zaman lafiya da kwanciyar hankali akwai mutanen Madina eye specialist and diagnosis center suna turo mana naira 1010 duk karshen wata wannan karan ma sun turo naira 1010 Allah ya saka musu da alkhairi Allahu akbar to sannan kuma cikin alherin da suke yi ma'aikatansa yayi kowanne daga cikin su ya yarda a cire 1% a cikin ainihin wato salarin sa ana hadawa ana kaiwa gidan marayu da gajiyayyu da mabukata Allah ya saka musu da alkhairi abinda kullun nake fada muku kaga wannan addinin karka yadda a ce baka da wani guri da kake bashi gudunmuwa karka yadda wannan gudunmuwar da kake barwa za ta ba rana wallahi inna ma yastazillu ahadukum fi zilli sadaqatihi yawm alqiyama annabi yace ranar tahin kiyama dayan ku zai yi inuwa ne da sadakar sa kaga in baka yi ba baka da inuwa kenan ku to kai kokari kai sadaka dan ka samu inuwa a gobe kiyama Allah ka ba mu inuwar sadakar mu a gobe kiyama ko kuma ba mu ikon yin sadakoki da kyauta dan mu samu wannan inuwa a ranar tashin alkiyama muna addu'a Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu alaran ma baka yi mana addu'a ba tunda aka fara azumin nan yau kai za ka yi mana addu'a insha Allah yawa bismillah alaran ta hada da wannan din amin I'm
sallallahu alaihi wasallam amin
Amin. Alhamdulillah, Allah saka ana rahmat.